أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine Nukhbatul Fikr na al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wanda muke gama shi da sharhin Saba'un Hadis inda zan mu tashi al-Imam Ibn Hajar satin da ya gabata mun yi bayani akan abin da ya shafi al-ulul mutlaq da al-ulu bi al-nuzul wal-ulu a cikin sanadi sha'anin sanadi yau abin da zan mu tashi akan shi shine siyagil ada sigogi na bada hadisi sigogin da ake bada hadisi akan su a nan gurin mun yi darasi akan at-taqrib wa taysir na al-Imam an-Nawawi ya fassale hira ya fassale bayanin mai bukata shi zai samu darasin a cikin inda ake samun su amma nan gurin ya kawo ne a takaice kamar da komai shi yana kawo arhi a takaice in la'iya ka sharhi yake huddu abin hili yake cewa rahimahullahu ta'ala al-Hafiz Ibn Hajar wasiyil ada sigogi na bada hadisi kamar in ka zo zaka bada hadisi lafuzzan hatta da lafuzzan mu san cewa ilimi na hadisi abu ne wanda an sanya ka'idodi an sa dokoki tun daga wancan lokacin babu wani tasarrufi da zaka yi a cikin shi wanda babu ka'ida akan shi duk wani abin da zakai malamai sun kawo ka'ida ga yadda ake yin shi ka riga ka amso hadisin in zaka bada lafazin da zakai amfani da shi wajen badawa yaya ne zakai ko wani lafazin kuma me yake nuni me yake matsayin shi shine ake cewa siyagul ada wasiyagul ada yace amma sigogi na bada hadisi shine sami'tu ana yin amfani da sami'tu da haddasani summa akhbarani akwai akhbarani ya bani labari wa qara'atu alaihi cewa na karanta a gare a wajen malam wani summa qura'a alaihi wa ana asma kuma akwai lafazin cewa an karanta wajen malam wani in ina nan ina ji summa amba'ani sannan kuma lafazin amba'ani ya bani labari summa nawalani sannan ya baiqo mini summa shafahani sannan sai cewa ya bani baki da baki summa kataba ilayya sannan sai cewa ya rubuto mini malam wani summa an sannan sai amfani da lafazin an wanda wannan mun yi yawan ganin shi cikin hadisi ruya an fulan wa nahu ha da makamancinta fal awwalani bi na harko sune da sami'tu da haddasani sami'tu naji da haddasani ya bani labari yace liman sami'a wa hada humil lafzi shaykhi wannan ga wanda ya saurari hadisi ne shi daya a lafazin malami ka zo daga ni sai kai masalan babu kowa kai daya ne yanzu cikin taro ne amma in ya zama na ba kowa kai ɗaya ne ka zo na baka hadisi to in ka je wajen bada shi amfani zakai da cewa sami'tu fulan ko haddasani fulan fa in jama'a fa ma a gairihi idan yayi jami'i to kuma tare da wani shi ne kenan me yake nihi in jama'a ne sai ya ce sami'ina ko haddasana kenan haddasana da muke ga diyawa cikin hadisi yana nuna cikin jama'a ne kenan duk lafazin da kaga an yi amfani da shi ka san da manufar da yake haddasani shi ɗaya ne yau daga shi sai malamin sami'tu shi ma daga shi sai malamin amma in ya zama haddasana ne ko sami'ina to cikin jama'a ne kuma malamin ya ba su labari yace wa awwaluha na farko asrahuha shi ya hikudu abu kirara wa arfa'uha fil imla ita tahi daraja a wajen imla'i wanda zai ce sami'tu da haddasa wanda za a ba da karatun shi ɗaya daga shi sai malamin to wannan yayi nuna ƙarhin lafazin dan saboda i'tina'i da kula da abin tana yi wani cikin taro ne yana can baya yana gengebi aka bada gin amma in shi ɗaya ne daga shi sai malamin daga yace haddasani ko sami'tu an san yana da tabbas wasalisu warabi da na uku da na hudu shine na uku da na hudu wanne da wanne akhbarani da qara'atu alaihi kenan wannan sune da na uku da na yace liman qara'a bi nafsihi ga wanda ya karanta da kanshi salo na karatu in ka zo tana yiwa ya kasance kai kake karantawa malami yana sauraro yana baka fasara ko kuma inda ka tambaya ya maka baka amsa kenan wannan in wannan hanya ce kuka yi da amfani da shi kenan wannan in ka zo abin da zaka ce shine akhbarani da qara'atu alaihi qara'atu ala fulan ko kuma akhbarani fulan sai zaman mu fahimci cewa har nau'in daukan karatun da kai a wajen malamin nau'i ne na kai kana karantawa shi yana sauraro ba shi yake karantawa ba kenan wannan guda biyun su haka suke nuna wa yace liman qara'a bi nafsihi fa in jama'a idan ya gama yayi jami'i fa huwa kal khamis to kaman nabiyar kinni kaman nabiyar ne kenan kamar yace in yace quri'a alaihi wa ana asma quri'a alaihi wa ana asma wal imba'u shi kuma ma'ana imba'u bi ma'ana al-ikhbar shine ma'ana al-ikhbar ne in an ce anba'ana da akhbarana duka abu daya ne illa fi urfi al-mutaakhirin sai a cikin ta'arifi urfi sabawa ta malaman karshe dan malaman hadisi kashi biyu ne akwai mutaqaddim kashi uku ne akwai mutaqaddimun akwai mutaakhirun akwai abin nan mu'asirun to wannan mutaakhirun ake fadi mutaakhirun su al-imam an-nawawi su al-imam ibn hajar su al-imam al-aini da sauransu duka mutaakhirun ne amma mutaqaddimun kamar su Abu abin nan su Ahmad ibn Hanbal su Ibn Abi Hatim wanda su ne tushen abin su suka asala abin fa huwa lil ijaza to shi wannan da ijaza ake amfani da shi ka an kamar an ne shi ma kenan ma'ana akhbarana da ma'anar anba'ana in kai amfani da shi kawai malamin ijaza ce ya baka ala sabilil misal mun karanta sahih bukhari da kai hadisi bi ko uku sai nace sauran na maka ijaza su dan saboda fahimi akwai shi ana yin shi a cikin nau'i na malaman hadisi in an fahimci da kwaluwar dalibin da fahimta shi zai a musu ijaza ta bakin sauran abun ko kuma ko bai jiwa ma gaba ɗaya ka yarda da fahimta ka cika mishi ijaza sai ya dauki sanadinka da ijaza kai amfani da ita shi ma karantar ya ba wani to wannan ijaza in haka ne akai ba karantawa kai ba gurin malamin ijaza ce baka ta littafin ba tare da ka karanta a wajen shi ba to wannan shine duka amfani da akhbarana ko anba'ana wa an anatul mu'asir muhammulatun ala sama illa min al mudallis al mu'asir wanda akai zamani da shi idan yayi an ana to wannan ana daukan ta akan cewa ya ji ne sai dai hu mudallisi ne kamar ala sabilil misal a ce wani malami wanda yayi zamani da wani dalibin yayi zamani da malamin sai ya ce an fulan idan muka samu cewa sun yi zamani daya to kawai zan mu dauka cewa ya ji daga gare shi kamar yanzu kai kana zamanin ka kun yi zamani da malal lawali wajen bada hadisi sai kace an shi'ani sheikh lawali to in muka bincika muka kun yi zamani daya zan mu dauka cewa kawai ka ji daga gare shi ne sai dai hu'il mudallis ne in kai kana da tadlisi wannan kuma ba za a dauka ba tana yiwa tadlisi ne kai wakila wasu suka ce yushtaradu wannan shi na farkon da muka fada shi ne ra'ayin al-imam muslim wanda ya tabashi kariya a cikin muqaddima sahihin cikin dogon zance wanda yana raddi ga bukhari da ali ibn al-madini yace wa yushtaradu wasu suka ce an sharadan talika ihma haduwa su walau marra koda su daya kai da kace mana akhba an ani sheikh lawali akhba kenan ka kawo wajen ba mu hadisi ka kawo lafazin an kuma wannan mutum da muka bincika muka kun yi zamani daya to sharadi na gaba wasu suka ce sai in mun samu tabbas kin kun gamu kun taba gamuwa dada zan mu dauke shi akan cewa ka ji ne amma an ban mu da tabbas kin cewa baka ji ba to wannan sai ya zama ban mu amsa shi wannan sharadin bukhari kenan da wannan sharadin ne kuma bukhari yake ce al-imam muslim sharadin shi yana al-imam muslim qarhi saboda bukhari ishtarada al-luqi wal imam muslim la ishtarada al-luqi inma ishtarada al-mu'asara fi istikhdami an wa huwa al-muqtar yace shine zababban magana dace zaba kenan yana nin ibn hajar ya tahi akan matahiyar al-imam al-bukhari wa adala al-mushafaha fil ijaza al-mutalaffiza biha sun yi idlaqin cewa mushafaha gaba baki da baki cikin ijaza wanda aka yi lafazi da ita sai in baki da baki ya baka ijaza yace ga ta ya jawaza maka sannan yace wal mukataba fil ijaza al-maktubu biha da rubutu cikin ijaza wanda malami ya rubuta maka yace ya baka ijazar littahi kaza washtaradu sun shardan ta fi sihatil munawala cikin sharadin munawala iktiranuha bil izni bir ruwaya a gama ta da izini da ruwaya ita ko munawala ba karanta maka malamin yayi ba ba ijazar ya baka ba ba rubuta maka ba kawai dokan tai haka ya beka maka ijaza ce a rubuce a komi bai yi magana ba kawai doka ba to sharadin ta kai rawaice abin ka ce ya baka ijaza kaza sai ya gama ka da cewa na baka izinin ruwaya littattafaina amshi ya beka maka abin nan shine munawala nawala hu fulanu wa fulan wa hi arfa wa anwa'ul ijaza in an gama ta da izinin ruwaya ita ce mafi daukaka daga nau'in ijaza gami da wanda mujarrada ce a gami da izini wa kaza shtaradu al-izni fil wijada, hakana aka shartanta izini cikin wijada. Wijada shi kuma daga kamar wujud ne, ka samu littafin kawai, malamin bai baka ijaza ba, bai baka sanadi ba, bai baka wannan ba, ka karanta shi. Wal wasiya bil kitab, da wasiya ga littafi, wal i'lam, da sanarwa. Wa illa fala ibrata bizalik, in ba haka babu abun nura ga wannan. Kal ijaza al-amma, kama ijaza wadda take ta gama gari, wadda wanda zai ce ajaztu li jami'i dullabil ilm ruwayat marwiyati, dukkan wasu daliban ilimi na hadisi masalan yace na ba su izinin ruwayat marwiyat kina. Li majhul wal ma'dum, da wanda yake jahilat ce da wanda ba a sani ba, majhul ne har wanda ba a sani ba. Alal asahi fi jami'i zalika, ga mafi magana inganci cikin dukkan wannan. Summa ruwatu, sannan marawaita, inni wannan ya kare da maganan maganar da ta shafi sigil ada. Musan cewa Ibn Hajar Allah mashi rahama yana takaici bayanai ne akan wannan abubuwan dukan su. Duka wannan dogon bayanin mun yi shi kosar da bayani akan shi cikin at-taqribu wat-taysir da muka yi. Summa ruwatu, sannan marawaita, inni faqat asma'uhum, idan sunayen su sun dace, wa asma'u aba'ihim, da sunayen uwayen su, fasa'idan, ko abin da ya sama da haka, sunanka Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad, kuma shi ma wancan sunan shi Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad, sunan ku daya, sunan baban ku daya, sunan kakan ku daya, in suka jeru, ikhtalafat ashkhasum, kuma gangan jikin su ta saba, suna ya zo daya amma mutunan ba mutun daya bane, to wannan yace fa huwal muttafiq wal muftariq, shi ake cewa al muttafiq wal muftariq, kenan al muttafiq fil asma wal muftariq fil ashkhas, wanda suna ya zo daya, sunan uba ya zo daya, sunan kaka ya zo daya, amma kuma ba mutun daya bane. Shi ma malamai suna da yadda suke mu'amalanta shi wajen ilimin hadisi. Idan yazo cikin hadisi, shin an aka ce wani dan wani dan wani, kuma yana da takwara wanda sunan su daya, bincike da tarihi da kuma sanin da su waye daliban shi da malaman shi, karanta zai gano maka cewa wannan wanan da aka ce shine wancan ba wancan ba, saboda shi bai yi ba daga wajen wannan. Misali a cikin sahih Bukhari, Bukhari yana da idlaqin ka haddathana Muhammad, yana da su diyawa guri da dama, yace haddathana Muhammad, Muhammad kin na akwai babban malamin shi Imam Az-Zuhuli, akwai wani Muhammad kin daban, to amma in yace haddathana Muhammad, to malika wa zai biyo baya, Muhammad kin nan waye ya bashi labari, waye malamin shi, daga mun gani mu gano cewa wannan Muhammad kin Zuhuli ne ko wani Muhammad kin daban. Hei dai kuma inda matsalar take, kuma in ta kasance malamin na gaba ma shi ma ya ba ma Zuhuli, kuma ya ba ma wancan Muhammad kin da muke abun nan, kuma nan ma shi ma an kara zurfin bincike, kuma inda saukin yake, in dukkan su siqat ne, amintattu ne, ba su da matsala, abun bai da yana da sauki. Amma inda matsalar take a ce wancan da'ifi ne, kuma wannan mutunan siqa ne, amma kuma sunan su yazo daya, wannan kin su yazo, to wannan dole sai an tsaya an tantance an tabbatar da cewa wane ne, dan haka je ka saha hada'ifi ko ka zo a fasahihi. Yawaici Abdullahi su wannan sahabbai ne, an Abdullahi ne ba a bincike, in kan sahabbai Abdullahi ko Ibn Umar ko Ibn Amr Ibn al-As ko Ibn Mas'ud, dukkan su wannan ba matsala. A cikin a wannan kuma sai an bayyanar, dan a cikin lafazin hadisi ne, kowansu ya yi ruwaya daga annabi, yana da hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam, shuruhu kawai zasu bayyana maka cewa kawai dan wane, kuma amma hanyar da zaka mafi gaugawa anan kai ka gane, in baka kai zuwa ga karanta shuruhu ba, sanin Abdullahi dan Abbas su wane ne daliban shi, kenan sai ka duba baya wanda ya amsu hadisin daga Ibn Abbas wane ne. In ka ga Mujahid ne Ibn Jabar, zaka tabbatar da Ibn Abbas ne, dan shi ya sha shekaru a wajen shi yana karatu. In ka ga abun nan ne Masruq ne, zaka tabbatar da cewa Abdullahi dan Mas'ud ne, dan shi ya sha shekaru wajen Masruq. Ko kuma in a ƙarshe bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ne, ya ba da hadisin, sai ka ga a wani gari ne hadisin, yana da qadiyya da ƴan wani gari ne ba hadisin, sai ka gano cewa Abdullahi dan Mas'ud ne shine ya je gari kaza, ya zamana dan wani bai je gari kaza ba. Wa in ittafaqat al asma'u khatan, yace idan kuma sunaye sun zo daidai a rubutu, wa ikhtalafat nuqdan, kuma suka sha bambam a wajen abun nan, a wajen nukuta, komin su yazo dai fahuwal mu'talif wal mukhtalif to wannan shine mu'talif wal mukhtalif ko wanne kuma wannan yana da littattafan shi da an wallafa da sunayen marawitan da suke kama an bambance su an baka samfarin da zaka gane kararrabe ka gane wancan wane ne wancan yizo wancan wane da duk abin da zaka gane wannan abubuwan shi kuma wannan nabiyin sunan yadda za a rubuta shi baqaqen daya ne kawai wajen yin diya ne aka samu matsala kaman misali a ce shamsu kuma a samu wani shi ma samsu ka ganin gurin diya ne kawai suka bada bambanci to kenan wannan shi ma yana da wahala dan daga an samu kuskure wani bai rubuta ma shi ne kenan diya ba za a samu matsala yace wa inni tafaqatul asma'u idan sunaye sun zo daya sunan ku dai waqtalafatil aba amma uwaye suka rabu sunan ka da nashi daya amma sunan babannin ku sai sha bamban au bil aks ko kuma akasin haka ko kuma sunayen ma'aifan ku sun zo daidai amma kuma ku sunan ku ba daya bane to wannan fahul mutashabi shi ake cewa mutashabi musamman cewa ilimin hadisi kogi ne wanda bai da ƙarshe duk wannan nau'ikan da muke faɗa littattafai jingim in ka ji al mutashabihu ga sanan littattafai he ka turi in ka ji al mu'talif wal mukhtalif ga sanan in ka ji al muttafiq wal muftariq ga sanan su khadibu sun cika duniya da su wa kaza in wa ka zalika litifaqu fil ismi wasi mu'abbin hakanan idan an samu ittifaqi a cikin suna da sunan ma'aihi wa ikhtilafu fi nasaba amma aka samu sabani cikin nasaba wancan sunan babanka sunan bab sunan ka daya sunan baban shi daya kun hada daidai amma nisba kai makki ne shi madani ne ko kuma kai masalan dan zandar ne shi dan agaris ne amma sunan ku yazo daya yace wa yurakkabu minhu wa mimma qablahu anwa da shi da abin da ya gabace shi ana iya rakkaba nau'i nau'i da dama minha daga cikin su an yi hasilul ittifaq aw listiba a samu ittifaqin haduwa ko kuma cakudewa illa fi harfin aw harfain sai a harafi daya ko harafi biyu aw bi taqdimu wa ta'khir ko kuma taqdimi da ta'khiri wa nahwi zalika da makamancin wannan wannan babu ne mai kwadi da limam yake ishara gare shi wanda bude sharhin shi yasa me yasa muka ga wannan littafin nukubatul fikr sharhin kai shuruhu kin shi kai sharhikan ta suke da yawa dan a al kalma karama irin na mukhtasar ne ri mukhtasar khalil al magana karama amma sharhin ta yana buƙatar dogon bayani to shi yasa yake da sharhi shi kan shi ya ma abun shi sharhi yana da nuzhatun nazar cikin sharhin nukubatul fikr nan ina ga zan mutakaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mana gafara a wancan hadisin na sabo sharin sabuna hadisi na nawa ne muka tsaya na sha to anan ni na rasa ma ina mamaki sabuna hadisi Yawa wannan el sanarwa akwai wani da ya tambaya yana buƙatar shi sabuna hadisin wacce dalibace na kawo guda uku wanda yake buƙata gashi nan sai samu malam Yusuf kuma mu san cewa su wannan muzakkirin da nake huddo muku in aika ma mai huddawa ya huddo ko littahi mujarradin sabtu ne dan mutum tawajena ne yana sazawa da sauki yana zo ma mutum da sauki idan ya kasance tawajena ne guda uku ran ne gasu nan wanda kuma yake bukata in sun kare sai ya hodi a gaya ma wancan mai kawo ya kama shi wanda yake bukata in sun kare ba matsala bane zuwa gaba sai ya hodi mishi a gaya mishi 150 to bismillahir rahmanir rahim hadisi na 13 da zan mu tashi shine wanda aka amso daga abi huraira Allah ya rada shi yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi mai tsira da amincin Allah yake cewa la tabda'ul yahuda kad ku fara ma yahudawa wala nasara bisalam ko nasaru ka ku fara musu sallama idan kun gamu da Yahudawa ko Nasaru akan hanya kada ku fara musu sallama. Yace wa iza laqitum ahaduhum, idan kun gamu da ɗayan su fi dariqin a hanya, faddar ruhu ila adiki ku tura ku matsa shi zuwa ga mafi kuncinta. Rawahu Muslim, Muslim ya rawaito shi. Sharhi, kala Imamu Nawawi, al-Imamu Nawawi yake cewa rahimahullah, wa kala ba'du ashabina, wasu daga cikin malaman mu suke cewa yan Shafi'iyya, yukrahu ibtida'uhum bisalami, makaruhi ne ka harama bai hude ko ba nasari sallama in kun gamu, wala yuharram ba haram bane, wa haza da'ifun aidan, yace wannan magana ce mai rauni. Li anna nahayul tahrim, dan saboda hani in yazo daga annabi haramci ne. Fa sawabu tahrim ibtida'uhum, abinda ke daidai in ji Nawawi shine kawai haramun ne a fara musu sallama. Hadisin da Bukhari Muslim ya huddo shi Imam Nawawi a sharhin sahihi Muslim a mujallal na 14 safha ta 144 yake wannan magana. Wa huwa kama kala, kuma kamar yadda ya faɗa haka ne, kama kala anna nahayul tahrim, hani na haram ne, li annahu huwa al-asl fi an-nahy, shine asali idan hani yazo ana daukan shi a haram. An yakuna litahrim illa idza sarafahu sarif, sai an samu abin da ya hana a dauke shi a haramci sai ake barin shi a karhanci. Da yace iliya ila adiyakihi, yace adiyaku dari, ka tura shi zuwa ga mafi kuncin hanya, yani law kana fi dariq jidarun yasuqu bil jidar, da a ce hanya katanga ce, to sai kasance ya kuda da katanga, ya matsu da katanga. Wa illa anan gurin mutum ba zai fahimta, zai imdan bai ma wannan hadisin fahimta ba, zai mishi mugo fahimta, ya ga kamar musulunci in wasu suka fahimta za a ga cewa yana tsakkwana fada ne, a ce in kun gamu da kahuri tura shi ka matse shi cikin hanya, nan gurin ba wannan annabi yake nihi ba. In kun gamu da shi hanya mai kunci ce, ka gwada mishi izza da buwaya ta, kaka ce ka kauce mishi shi ya samu hanya, a'a kai tahiyyarka shi ya buƙaci cewa ya kauce, ba wai daga in ka kama shi ka tura shi da ƙarfi ka matse shi a hanya, zai zama na jan hada ne, kuma wanda musulunci ba wannan bai, wannan bai goyen bayan wannan. Wa illa fa ya amruhu li adlu an wasat ad-dariq, yace in ba haka ba kenan, sai ya umarce shi da ya kauce akan hanya. Wannan kuma shi ma ana maganar idan ya kasance matsayin ku ya zo ɗaya ko kuma ka hi shi, amma in ya kasance wani shugaban ƙasar su ne zai wuce, in ka tsaya ka ce he ya kauce, sai shi zai kauce ya bi ta hanya, kenan zaka ja hima kanka matsala, dole kai zaka kauce nan, ba dan kaskantar da kanka ba, saboda dole ne. Wali anna qatlu, yace an wasa da ila hadu tarafaihi jaza'an wifaqan, sakamako ne wanda ya dace da su, lama adlu an siratal mustaqim, dan sun kauce ma hanya mai kakka ta kirki. Wali anna qatluhum wajib, dan saboda ya kasu wajibi ne, lakin in tafa'a bil jizya, sai dai aka yahi kisan su da jizya. Wa ma la yudru kulluhu la yutru kulluhu, abinda ba a rasa dukan shi to kuma ba an bar shi dukan shi ya tahi ba, tunda ba a sami yakin su ba, kahure ne na amana ana zaman lahiya, to kuma ku nuna musu izza da buwaya ta musulunci ba kaskanci ba. Yace fa haza wali an walikinta ma la yudruku, yace fa haza qatlun ma'anawiyyun wallahu a'lam, wannan sai zama ne kisa ne na ma'ana. A tsaye na ga wannan kinati hadisi na 14 daga Abi Huraira, kenan kun ga nan gurin fahimtar hadisi da mai maganar annabi take nihi, yan uwa shi yake ba da dauru wajen ka fahimta, kai ma ka fahimtar da wani. Kaga yanzu wannan in baka gane ba sai ka dauke shi ya dauki mummunan ma'ana, amma muna na ma annabin zato, ka hore su ce annabin nasu ma dan neman hada ne da rikici, yana cewa ayi kaza ayi kaza, an gamu da mu a tura mu bisa hanya a matsayin wazza hanya, shi ko ba haka yake nihi ba, kai ne baka mici magana shi ba, ka je ka watsa ta ka jayo mushi wannan. Daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza qama ahadukum minal layli, idan ɗayan ku ya tashi daga dare, falyabtati salatahu bi raka'atayn, buɗe sallar shi da raka'a biyu khafifatayn, masu sauki. Da dare ya tashi zai yi qiyamul layl, raka'a 10 ce raka'a 12 ce, to ta farkon guda biyu da zai yi ya fara su da masu sauki. Sharhi, ya amuruna annabi, Muslim ya rawaito shi, annabi yana umarta mu idza qumna minal layli, in mun tashi daga dare, nan gurin al-layl naman ce ban wannan da ɗaya ne, lamun ɗaya ne, lamun biyu ne, a gyara shi minal layl lamun biyu ne, linusalli, dan mu yi sallah annabi da abi rak'atayn khafifatayn, mu yi muhara da raka'a guda biyu masu sauki, yan shido lima ba'a da ha, dan saboda sun yi sa nishadi ga abin da zai zo baya, dan su sa maka nishadi, inda ga farawa tashin kama ka ka kama doguwar raka'a, to zai ranka zai huta da abin, amma inda ga fara kai biyu masu sauki, sai su sa ka samu motivation ga na gaba. yace wa hikmatuhu istijalu hal gadi shaytan hikmar wannan shine kai gaugawa warware wannan kulli na shaytan da annabi a hadisi yake cewa eh ɗayan kun yi je kwanciya shaytan yana zuwa yi darmi akan shi yace mishi laqailun dawil kana da dare mai tsauto wannan darmin sai kai gaugawa bude shi ai annabi ya ce in kai arwalla darmi daya war iskunci in kai zikiri kai daya kunci in kai arwalla daya kunci in kai sallah kenan sai zaman sun kunce duka to kai gaugawa yi kunce gaba daya ne kamar yadda ya kawo a cikin sharhin Jami'u Sagir ya annahu idza namal abdu dan idan bawa yayi barci ya aqidu shaytanu ala kafi tarasi ahadukum annabi ya ce shaytan yana yin darmi akan makokuwar kan dayan ku salasa ukadin darmi uku yake yadrubu makana kullu ukadatin kowane darmin sai shaytan ya buga cewa laka laylun tawilun farqud kana da dare mai tsawo ita barcinka wa idza stay qaza idan ya tashi fa zakarallaha ya ambaci Allah in hallat uquda sai darmi daya ya huta wa idza tawadda'a idan yayi arwala in hallat uquda sai darmi daya ya warware fa in salla idan yayi salla in hallat uquda sai guda ya warware sai zaman sun duka sun warware yace fa asbaha nashidan sai mutun ya tashi da nishadi da kwanciyar hankali tayyiban nafs mai dadin rai ya tashi ba bakin ciki ba wata damuwa wa illa in kuma bai yi haka ba wannan abubuwan uku shine daga ya tashi asbaha khabisan nafsi ya tashi yana mai mummunan rai ba he bakin ciki da damuwa da rishin kwanciyar hankali yace kasalan kuma cike da kasala yana gaba ya masan tashi tunda darmin shaydan ya biya yace mishi akwai dare mai tsawo rawahu al-bukhari hadisi na 15 daga abi huraira yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid lokacin da bawa yake kusa da ubangijin shi in yana sujada fa aksiru du'a to ku yawaita addu'a cikin sujada muslim ya rawaito shi sharhin hadisi Kala Abul Hasan Ubaidullah ibn Muhammad ibn Abdussalam ibn Khan Muhammad ibn Amanullah ibn Hisam ad-Dinar al-Mubarakah Furi rahimahullah yake cewa kila malamai suka ce wajhul aqrabiyya ta huskar da Allah yake kusa da bawa annal abdu fi sujudi da'in dan bawa a cikin sujada roko nu yake li'annahu amara bihi dan Allah yayi umarni da a roke shi wallahu qaribun min sa'ilin kuma ya fada mana cewa yana kusa da masu roƙon shi wai za su alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayuna sun tambaye ka gami da ni kace musu a kusa nake da sai ce ujibu da wata da'i zada'a ina amsa ke roƙon mai roƙo idan ya roƙe ni kenan nan gurin kana kusa da Allah matukar kana roƙon shi duk lokacin da kake addu'a cikin sujada ko wajen sujada to kana kusa da Allah wali anna sujudu gayatan fi zul dan sujada ita ce karshen kaskantar da kai walinkisar da kariya wa ta'firul wajhi da wannan watsa ma fuska kasa wa hazihi alhala ahabbu ahwali alabd wannan halayen sune halayen da suka yi kyau wajen Allah a gurin bawa ga Allah shi kamar yadda dabarani ya rawaito cikin al-mu'jamul kabir da sanadi kyakkyawa daga ibnu mas'ud kuma yace dan saboda sujada ita ce farkon ibadar da aka umarci annabi adam bayan an halice shi kenan wanda ya kusanta ga Allah gare ta yayi kusanci ne ga Allah kuma dan saboda cikin ta akwai saba ma iblis lokacin da aka farkon sabo da aka ce sujada ce aka ce yayye kiya to in kai wannan sai Allah ya baka wannan tukuicin kai ka cika umarin da shaydan ya kiya wakila wasu suka ce li annal abdu bi qadir ma yubidu an nafsihi yuqarru min rabbih dan yace bawa lokacin gurgurdan nisanta shi da karan kanshi gurgurdan nisanta shi ga ubangijin shi wasujudu gayatu tawadu sujada ita ce karshen kaskantar da kai da barin girman kai da kariyar da zuciya dan saboda la ta'muru rajul bil mazalla ita bata umartin mutun da kaskanta kai wala tarda biha ba zai yarda ba ita ba wala bi tawadu ko kaskantar da kai da sabanin haka idan mutun yayi sujada ma'ana zuciya da san rai suna umartan mutun da girman kai da kuma kada ya yarda kaskantar da kanshi to amma idan yayi sujada ya shi karhin zuciye shi yayi nunin cewa shi ba kowa bane ya saba ma zuciye tashi kuma ba'a da anha ya nisanta da gare ta fa iza ba'a da anha idan yayi nisa da san zuciya to yayi kusa zuwa ga Allah qurtubi yake cewa aqrabu wannan yayi kusa da bawa haza aqrabu bir rutuba wajen daraja wal makana da matsayi wal karama da girmamawa la bil masaha wal masafa ba wai kusanci na tahiya ba ake nihi kusanci na girmamawa da mutuntawa da bashi karama yace fa aksiru du'a ku yawaita addu'a cikin sujada li annahu halatu qurbin dan hali ne na kusancin Allah wa halatu qurbin maqbulun du'a hu hali duk wanda ke halin kusa da Allah kuma addu'a shi karba ta ake wa li anna sayyidu yajibu abduhu allazi yuti'u dan duk shugaba yana son bawan shi da yake biyayya gare shi yana kaskantar da kai gare shi kuma sai rika amsan magana shi ya bashi abin da ya roka qala ibn al-malik yake cewa Allah mashi rahama malamin mai sharhin mirkatul mafatih wa hadha li anna halatu sujudi tadullu ala ghayati tazallul dan sujada tana nuni tsananin kaskantar da kai wa atirafu ubudiyati nafsihi wa rububiyati rabbih mutun ya tabbatar da cewa Allah shine Allah kai bawa ne fa kana mazannatul ijaba sai zamana ana kyautata zanza a amsa maka ijaba fa amrahum bi iksari du'a fi sujudi sai Allah ya umarce su akan a yawaita addu'a cikin sujada wal hadisi yadullu ala mashru'iyyati al-istiksar min as-sujud hadisin yana nuni akan a yawaita sujada wa min addu'a fi kuma a yawaita addu'a duk wata bukata ka katana dai ta cikin tsakiyar dare lokacin da ka kai goshin ka kasa ka roki Allah kamar dokin sarki wala dalili fihi liman qala a cikin nan ba wa dalili ga wasu malamai da suke cewa inna sujuda afdalu min al-qiyam sujada ta hi tsayuwa daraja tsayuwar sallah wai cikin sallah wani matsayi ya hi tsaye hi daraja shin tsayuwa ko kuma sujada ni annahu la yarzace anan ba za a roki hujja bace ya sujada ta hita li anna maqama la yazamu kawna al-abdu aqrabu ila rabbihi ala sujudihi afdaliyatuhu ala al-qiyam dan an ce bawa yahi kusanci ga Allah shi a wannan lokacin ba shike nunin cewa sujada ta hi tsayuwa li anna zalika inna ma huwa bi tibar ijabati du'a wannan ana magana ne kawai abin da ya shahi karba addu'a duka wannan sharhin hadisin cikin mir'atul mafatih sharh mishkatul masabi litahim al-mulla aliyul qari hadisi na 16 da zamu tsaya kan shi daga abi huraira yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sinatani fil nasi abubuwa guda bi cikin mutane kuma bihim kufurin kahurci ne tare da su nan yana nihin kahurcin ni'ima ba kahurci na huta musulunci ba adda'anu fil nasabi suka cikin nasaba ka rika sukan nasaban mutum wani ya hatu alal mayyit da kuma kukan gawa kukan mutuwa kuka wanda za a yi ƙara ji ba hawaye ba rawahu muslim ya rawaito shi sharhi ay min a'mali ahli al-kufr yani ana nihin cewa yana daga cikin aikin kahurai wa akhlaqihim al-jahiliya dabi'un su na jahiliya wa huma khasaltani su dabi'a guda biyu ne mazmumatani abun zargi mu'amaratani fi shar'i wanda an haramta su a shari'a annabi alayhi salatu wasalam ya kasance yana mubaya'a da mata sai ya dauki alƙawali akan cewa Allah ya nuhuna kada su sake su yi kukan mutuwa wa qala sai ke cewa laysa minna ba ni ba shi mallatam alhududa wanda yake bugon kumci yake marun kumci in an yi mutuwa wa shaqqal jube yake tsaga aljihu wada abi da'awar jahiliya yake ta maganganu na jahiliya na shiga uku na lalace na yi kaza duka wannan akukan a wajen mutuwa annabi yace din me haka ba ni ba shi wa kazalika naha annabi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani an sukhur yatu wal lamz yayi hani game da yin izgili da kyafuce da zumbe da giba da kazafi wa kullu hadha min a'mali jahiliya dukkan su ayyuka ne na jahiliya wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi alayhi salatu wassalam yake cewa inna allaha azhaba ankum ubayyatul jahiliya allah ya tahiyar muku da ta'assubanci na jahiliya wa qala allah yake cewa inna khalaqnakum min zakarin wa unsa mun halice ku ta mutum namiji da mace fa arrafa ni'matahu bil intisab sai ya sanar da mu ni'imar shi da nasaba kawai litta'aruf wa tawasul nasaba ya Allah ya mu mai tawana dan wane dan saboda sadar da zumunci fa man tasawwara ala qadri ha duk wanda tsai tarkatan ga yace zai yanke zumunta wal gamdu fiha da suka cikin zumunta fa qad kafara ni'mat rabbihi ya kafurce ma ni'imar ubangijin shi ba wai ya huta musulunci ba wa khalafa muradahu ya saba ma abinda Allah yake so wa kazalika amara ta'ala bis sabr haka Allah yayi umarni da ayi hakuri yace ayi hakuri Allah madaukin sarki wa asna ala sabirina yayyabu wanda suka yi hakuri cikin qur'ani wa wa'ada rahmatahu ya musu alƙawalin zai ba su rahama shi wa salatuhu kuma zai musu salatin shi wa wasafahum bi hidayatihi ya sufanta su da cewa ya shiryar da su duk masu hakuri Allah ya shiryar da su wa khatama al-mautu ala ibadihi kuma ya wajabta cewa mutuwa tilas ne ga bayin shi inda wani zai tsaya a duniya dan saboda girman shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya bai mutu ba shi yasa yake ce mana a wani hadisi dukkan wani musulmi musiba shi idan ta same shi to ya tuna musiba shi gami da gare ni ma'ana ni ma ya rasa ni da balle wani ma'ahi ko wa ko kane ko wata dukiya da zai rasa da ka samu musiba to ka tuna cewa annabin ka ma ka rasa dan da yana nan da yanzu ka gan shi amma ka rasa wannan abun kai hakuri yace faman abda sakhada duk wanda ya bayyana hushiwar karaha da kin abu li qada'i rabbihi ga hukuncin Allah wa fa'ala ma nahahu anhu ya aikata abinda Allah ya hana faqar kafara ni'matahu ya kahurce ma ni'imar Allah fi ma uidda lisabirin ga abinda akan atanada ga masu hakuri yace min sawabihi na lada wa tashabbaha biman kafara min aljahiliya yayi kama da wanda suka kahurce cikin jahiliya kenan nan ka hurci ana nihin ka hurce ma ni'ima ba wai wanda yi wannan abubuwan guda biyu ya huta daga musulunci a'a ya ka hurce ma ni'imar Allah wanda wannan kuma babban zinubi ne dan zan mu takaita abin da muka hada daidai Allah ba mu lada ni kuskure Allah ma gafara abin da muke cewa ran ladi 11 halarta wajibi ne tilas ne mas'ul ba wannan kana nan ko kana halartawa to ka amsuwar ka amu ta kaje da ka taho duk ƴan cikin fasalin ku ka dawwama ni ga'ib hudur wal ghiyab